na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Zahra Aminu Faye da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 21 ga watan Oktoba na shekarar 2021 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji karin haske dangane da dalibai da aka sako a jihar Kebbin Najeriya sannan har ila yau a Najeriya babbar kotun tarayya ta dage sauraron shari'ar shugaban kungiyar IFOP Kano muna kuma tafi da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni kafin mu tsunduba cikin taskar rahotannin mu bari mu je duniyar ta yini
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sunana Zahra Aminu Faki wani hari da ake kyautata zattan an kai shi ne ta hanyar amfani da jirgi marar matuki ya fadi a wani sansani da dakarun Amurka ke amfani da shi a yankin kudancin Syria Captain Bill Auburn mai magana da yawun rundunar sojan Amurka ya kwatanta harin a matsayin wanda aka kai da gangan kuma shirya shi aka yi ya kara da cewa bisa da rahotannin farko da aka tattara an yi amfani da makami marar matuki da aka harba kai tsaye jami'an Amurka sun ce babu wani ba Amurka da ya samu rauni ko ya mutu a harin harin ya faru ne a sansanin Altan da ke Syria kusa da kan iyakar Iraq da Jordan an kafa sansanin ne a wani bangare na kokarin murkushe kungiyar ISIS Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu ta ce gwamnati na cin zarafin masu fafutuka da 'yan jarida da danginsu tare da takaita ayyukansu da kuma kai hari kan ayyukansu da kuɗaɗensu. A cikin sanarwar da ya nuna damuwa wacce ya fitar a wannan makon kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya a Sudan ta kudu ya ce wannan ɗabi'a ta cin zarafi na janyo cikas ga yunkurin samar da zaman lafiya da ake yi tsakanin bangarorin da ke rikici sannan yana kawo tarnaƙi ga kokarin da ake yi na tabbatar da tsarin demokradiyya gwamnati ta Sudan ta kudu ta yi maza ta soki wannan sanarwar inda magana da yawunta yace hukumar na yada labaran ƙarya ita dai hukumar kare haƙƙin bil'adama ta dora alhakin wannan cin zarafin akan jami'an tsaron ƙasar waɗanda tace cin zarafin da suke yi ya tilastawa wasu fitattun masu fafutuka tserewa daga ƙasar Kasar India na murnar ci gaban da ta samu na yin allurar rigakafin COVID-19 har biliyan 1 a yau Alhamis wani abu da ke nuni an samu gagarumin sauyi daga yadda shirin ya faro da tafiyar wahainiya India ita ce kasa ta biyu bayan China da ta kai yin allurar zuwa biliyan 1 a shirin ta na yin rigakafin ko da yake duk da cewa ta yi nasarar yi wa kusan kashi 30 na al'ummar kasar rigakafin kasar ta India na bukatar gudanar da dubban miliyoyin allurai ga waɗanda suka yi rigakafin karo na farko yayin da ta nuna damuwar da ke akwai game da babban gibin da ake bukatar cikewa tsakanin waɗanda suka yi cikakkiyar allurar rigakafin jami'ai sun ce suna da niyyar yin allurar ga mutane miliyan 944 zuwa ƙarshen wannan shekarar Tsohon Prime Minister Australia Tony Abbott ya ce ya kamata kasar ta kara kokari don tallafa demokradiyya kamar kasar Taiwan yayin da China ke ci gaba da cusa kanta a yankin Pacific na Asia a cikin wani muhimmin jawabi da ya yi a wajen wani taro da ya gudana a farkon wannan watan a Taipei Abbott ya yi gargadin cewa matsalolin cikin gida a China na iya sa ta rika kaiwa Taiwan chapka kwanaki kaɗan kafin tafiyarsa China ta tura jiragenta 149 zuwa yankin Taiwan a tsakanin 1 zuwa 4 ga watan Oktoba ya ce kawayen Taiwan na bukatar nuna goyon bayansu a yanzu fiye da kowane lokaci saboda babu inda ake tauye 'yancin walwala da mulki na rashin adalci fiye da abinda ake gani a mashigar Taiwan duk da yake baya kan mulki jawabin Abbott ya ja hankalin mutane saboda goyon bayan da ya nuna wa Taiwan matakin da ba a saba gani ba wani tsohon shugaba ya dauka kan yadda ake mayar da Taipei saniyar ware ta fuskar diplomasiya
Latin daga cikin yara da malamai da ƴan fashin daji suka sace a birnin Yauri a jihar Kebbi sun samu ƴanci kuma yanzu haka gwamnatin jihar na kan shirin mika su ga iyalansu daga Kebbi Muhammad Nasir ya aika mana da wannan labarin
Sunana Abraham Sani daga Jisiri na zo ne daga Wara
Sunana Zai Kusala daga Kwantamura
wasu kenan daga cikin yaran da suka kubuta suke gabatar da kansu gaban jami'an gwamnatin jihar Kebbi yaran da an sace su ne ranar 17 ga watan Yuni na wannan shekara yau kimanin wata 4 da kwana 4 kenan inda aka samu ceto yara 27 da malamai biyu da kuma ma'aikacin sashen mulki daya abinda ya bada jimlar su 30 gwamnatin jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagodu lokacin da yake marhaban da waɗannan yaran da malaman yayi godiya ga Allah akan ganin wannan ranar
farko dai muna karawa Allah godiya ga wannan farin ciki da ya nuna muna muna roƙon Allah ya sa wannan ya zama kafara a dukanku kuma ya zama takin arziki shugaban kasa Muhammadu Buhari tunan da ya ji labarin wannan abun ya bada umurni ko wani iri domin a samu saukin wannan abun aka doki yaran nan sai aka ratsa Niger State aka sake dawowa cikin Kebbi State kuma cikin Kebbi State sojojin mu da duka security agents mu sai da su kai nasu iya kokari illa aka samu salwantar rayuwa
har wayau yaya ba waɗanda suka jajirce har aka samu ceto waɗannan yaran da ma malaman su a lokacin tarban yaran dai an saka matakan tsaro masu tsauri inda kuma ne ma labarai ba kowa aka bari ya shiga wurin ba ko mu da aka bari muka shiga an hana dokar hoto ko bidiyo na waɗanda ake tarban to ko menene dalilin haka duba da cewa ba su ne yaran farko ba da aka sace kuma aka sako wani adadi nasu a Najeriya
damuwar mu ta farko yanzu da tunanin mu na farko shine waɗanda suka rage duk kalamin da zamu yi duk abin da zamu buga ga jarida duk magana da zamu yi wanda tana iya jawa lalacewa fitowar su to sai mu hakura da ita
a lokacin tarban yaran da ba ko daya daga cikin iyayen yaran abin da yasa na kira daya daga cikin su wanda akwai yaron sa cikin wadanda aka ceto Aminu Umar Dakin Gari
godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda bisa ga ikon shi wayannan al'amuran suka faru sannan kuma muna godiya gare shi jarabawa ce ta rayuwa ko ne da adam yana shiga jarabawar rayuwa kuma gashi Allah ya kawo karshen wannan jarabawa gare mu da kuma yaran da aka sako muna wa Allah godiya saboda bisa ga ikon shi da yardar shi da karfin mulki shine aka samu wannan yara suka dawo sannan yaran da ba su samu dawowa ba su kuma muna roƙon Allah Ubangiji sarkin sarauta su ma ya kubutar da su cikin aminci ya mai da su ga hannun iyayen su
Gwamnan bai yi bayani ba akan ko an biya kuɗin fansa ko kuma ga yadda aka yi aka fito da yaran amma da ya ce gwamnati za ta kula da lafiya da kuma bukatun yaran kamin a sada su da iyalansu sata ɗalibai a Najeriya dai abin da ke gurgunta sha'anin ilimi musamman a yankin arewa inda yanzu haka akwai ɗalibai da dama da ke rike ga hannu masu garkuwa da mutane Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton A Najeriya babban kotun tarayya ta dage sauraron shari'ar shugaban kungiyar IPOP Nnamdi Kanu zuwa ranar 10 ga watan Nuwamba mai zuwa bayan ga kin amincewa da bukatar da lauyoyinsa suka gabatar na maida shi gidan gyara hali dake yankin Kuje a Abuja daga Abuja ga wakiliyar mu Halima Abdurrauf ta aika mana da rahoto
Magoya bayan shugaban kungiyar IPOP ne fafutukar kasa kasar Biafra kenan suna ambaton cewa ba za su ci gaba da kasancewa a kasa da babu adalci ba. Gwamnatin Najeriya dai ta bayyana jerin zarge-zarge 7 da take yi wa Nnamdi Kanu ciki har da cin amanar kasa da ayyukan da ke da nasaba da ta'addanci. Babbar kotun tarayya karkashin mai shari'a Bintan Yaku ta dage sauraron karar Nnamdi Kanu ne baya ga bashi damar ya gabatar da mutane uku da ya amince su turan gan kai masa ziyara ofishin DSS da za a ci gaba da tsare shi barista Ifeanyi Ejiofor dake zaman jagoran lauyoyi dake kare Nnamdi Kanu ya tabbatar da hukuncin kotun tare da kalubalantar hurumanta na sauraron karar yana mai cewa zarge-zarge bakwai da ake yi wa Kanu ba su da tushe a cikin dokar kasa kuma yana da yakinin cewa gaskiyar lamarin zai fito fili daga ƙarshe
and matter on adjourn to 10th of November for hearing of application challenging the competence and judicial record to hear the case because we are of the view that most of the counts we are founded on non-existing law so and of course we see it was in custody and we believe that justice will prevail in the end
barista Manir Barau masanin shari'a ne
gaskiya yadda lamarin shari'a yake su jami'an DSS kuma gwamnatin ta Najeriya tana da dama kowane lokaci ta canja tuhuma da take wa shi Nnamdi Kanu domin ya zamana cewa ya bi tsari cikin doka domin idan ka kai mutum kotu ya zamana cewa baka kai shi akan laifuffuka da kai ma kake gani zaka iya kawo shedu ka tabbatar da shi ba to kusan za a iya samun cikas to dole wani lokaci idan aka fahimci haka dole a dawo gida a canja wato yanayin tuhumar da ake mishi sannan a ci gaba da shari'a
shi ma fitaccen lauya barista mai nasara Kogo Umar yayi karin bayani
shari'a ta Nnamdi Kanu ba wani abu bane ba na mamaki wato a canza zarge-zarge da ake da shi akan mutum wanda ake tunanin yayi laifi tsarin mulkin Najeriya idan muka dauki hurumin da aka ba babban mai shari'a gwamnati daidai da hurumin na sashi na 174 da 147 da 150 na tsarin mulkin Najeriya to shi yake da dama shirya laifuffuka shine kuma zai goyi kwana da shi a gaban kuliya ya bayanin ga abubuwan da ake tuhuma da shi saboda haka daidai ne tunda ba a riga aka fara shari'a ba akwai hurumi na kotu ta duba iya gyara zarge-zarge da ake da shi akan mutum a kuma sanya shi daidai da yanda ya kamata kuma magana ba a yadda da bukatar shi na a canza mai gidan da ake aje da shi ba wannan ba hurumi ne nashi ba ya nema amma kotu na la'akari da abubuwa da dama tabbatar da inda aka aje shi ba zai gudu ba tunda an taba sanya shi ayya gudu to waɗannan abubuwan da kotu ke la'akari da su kenan saboda haka abu ne wanda yana cewa zaton an yi shi daidai kuma sai dai mu jira lokacin da aka dage din mu ji yanda za ta kai
a ƙarshen watan Yuni ne gwamnatin Najeriya ta sami nasarar kama Nnamdi Kanu a wata ƙasa da bata bayyana ba kuma ta gurfanta shi a gaban kotu a watan Yuli daga bisani aka dauke sauraron zuwa watan Oktoba duk kokarin ji ta bakin ofishin minister shari'a a game da wannan batu da ya cicira Halima Abdurrauf murya Amerika daga Abuja Najeriya
to Halima Abdurrauf kenan wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango ga masu sauraron a jamhuriyar Niger za ku iya jamu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan haka a kodi yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu to jama'a kafin mu ci gaba da shirin bari mu shakata da wannan wakar na musamman
wata kungiyar masana dake fafutukar neman ruwa al'umar dake shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya yanci ta gudanar da nazari kan halin da yankin ke ciki a bangaren harkokin demokradiya inda ta gano cewa tun farkon kafa Najeriya shiyar arewa ta tsakiya ce tilo da bata taba yin shugabancin Najeriya a karkashin mulkin demokradiya ba kungiyar North Central Renaissance Movement wace ke da rasa duk jihohi shida da babban birnin tarayya Abuja ta yi nazarin cewa tun 1961 an yi jamhuriya na 1 na 2 na 3 har yanzu ana na 4 amma a kullum arewa ta tsakiya na samun zama shugaban jami'a ne wanda a tsari idan har yanki ya fitar da shugaban jami'a to ba dama shugaban kasa ya fito daga wannan yanki Batun kenan da masanan suka ce sun fara gudanar da tuntubar masu ruwa da tsaki a harkokin demokradiya don dubawa. Jagorar fafutukar ta kasa Dr. Garbu Kitso yace ganin yadda zaben shekara ta 2023 ke kara matsowa. Shugaba mai ci Muhammadu Buhari zai sauka daga mulki suna roƙo ne a duba irin gudunmawa da al'ummar shiyar suka bayar don kafa dawwammamen demokradiya a Najeriya a wannan karo shugaban ƙasa ya fito daga yankin nasu
yanzu a ƙasar nan muna cikin wata hali nan da in kin duba da kudu da arewa ana ta janin jaka batun wa ya kamata ya gaje shi shugaba mai ci yanzu Muhammadu Buhari tunda mu muna sakiya kuma an san mu da hada kan ƙasa ya kamata a ba mu daman a tsare raba mukamai na kasan mu Najeriya duk shiyan da aka bata na chama na jam'iyya an hana ta kenan daman ta zama shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa irin siyasan da aka tayi kenan kin duba tarihin mutanen da sun rike mukamin jam'iyya mai ci yawanci daga wannan shiyan ne so yanzu muna roko tunda mutane ne za su yi zaɓin kuma manyan ƙasa ne za su taro su ce to wannan lokaci kamata a dubi shi a kaza da mukamin kaza mun sauma tuntuba mu ma a jaraba mu magani.
To idan ka duba za ka ga a cikin masu neman takarar tsayawa shugaban jami'iyya akwai mutane uku wayanda dai a yanzu haka aka san su. Kana ganin kaman wannan zai kawo muku tsaiko wajen fafutukan da kuke yi na neman shugaban ƙasa ya fito daga wannan shiya taku?
Wayannan mutane uku da kike zance a kai. Senator Sani Musa daga Niger, Senator Umaru Tanko Almakura daga Nasara da shi Senator George Akume daga Benue su ma mun je gaban su mun ce musu lokaci yayi su ba da haɗin kai kar a sake hana mu zancen shugabancin ƙasar nan su koma zancen neman mukamin shugaban kasa shine mafi alheri shine zai taimake shi saboda haka muna fata za su fahimce mu za su kuma yi haka domin su ne masu cancanta ni Dr. Garbu ba wanda zai gaice ni gobe in zo yi shugaban kasa ko mataimaki muna yin saboda su dinnan ne masu neman mukamin chairman na jam'iyya su suka yi mukamin gauna minista senator su ne ke da cancanta.
Jagorar kungiyar da ke fafutukar samar wa jihohin arewa ta tsakiya yanci a fannin demokradiyya kenan Dr. Garbu Kitso. Shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya ita ce ta fi sauran shiyoyi biyar da ke Najeriya yawan waɗanda suka shugabanci jam'iyya da suka yi mulkin ƙasar lamarin da Aliyu Mustafa na ƙungiyar North Central Renaissance Movement daga jihar Neja yace suna so su tada manya ne daga bacci su fahimci cewa lokaci yayi da shiyar ta tsakiyar Najeriya za ta yi mulki.
Manyan mu na arewa ko da sun yi bacci sun manta wanda muna kokarin mu tada su ko kuma da gangar ne ake mana amma duk yankin da aka ba su party chairman national party chairman wato shugaban jam'iyya babu yadda wannan mutumin wannan yankin za ta fito da shugaban kasa ko mataimakin sa a tsarin yadda ake raba mulki a Najeriya to sai ya kasance North Central mu muka zama muna da ainihin yawan mutane da suka yi party chairman daga kan tun zamanin su Solomon Lar akwai waɗanda ma aka yi ba haifin mu wannan Barnabas Kemade Audu Obe Ahmadu Ali Biraje ga su nan da suna da yawa sai aka samu ƙasashen Yarabawa da suka fito da Obasanjo da Osibanjo sai aka samu cewa su wannan yankin ba su taɓa fitar da party chairman ba saboda sun san kwanan wasan ƙwarai kuma duk wanda aka ba shugabancin jam'iyya zai iya managing bangarori na ƙasar nan daban-daban kuma a kowane lokaci mu mutanen mu da suka ba da wannan gudunmawa an fitar da an kafa shugabanni da yawa mun ba da taimakon mu a fitar da shugabanni daga kudu ko arewa amma mu zai da muke tsakiya mu da Abuja ke yankin mu kuma muke kaman za mu ce mu ne landlord din presidential villa mu ba mu taɓa shigan shi ba banda mulkin soja da aka yi na babangida da Lohan ko Abdulsalam wanda suke no kuma waɗannan lokutan kowane yankin kasar nan an samu shugaba da ya fito a wurin amma a tsarin mulkin demokradiya da Arewa maso tsakiya muna scoring zero ne har yanzu to shi yasa muka ce wannan abu garan mu ta da mutane mu farga kuma muna yi ne saboda ana nan ana zabe na jam'iyyu a jihohi wanda za a fitar da mutanen da suna za su zo su sayar da dan takara to kiran da muke yi wa sarakunan mu da manya da kowa wanda yake kaunan adalci shine su taya mu wannan gwagwarmaya muna son a yi wa kowa adalci saboda ƙasa ta zauna lafiya kuma idan muka kai shekara 2023 babu wani abin da ya faru to ba za mu sake samun daman yin wannan magana ba sai nan da 2031 a wannan lokacin ya zama shekara 71 kenan da muke cin zero ya kamata a zo a zauna a yi nazari masu sharhi su yi masu tattaunawa kowa zai sa albarkacin bakinsa kamar yadda waɗansu ɓangarori ke nema mu ma muna nema a yi mana adalci mun san kuma mulki ba za a baka ba sai dai ka fita ka nema
daga jihar Nasarawa ma shugaban fafutukar Alhaji Ibrahim Abu Bunu Obi yace a baya wasu kalila da suka yi yunkurin yin takara na shugabancin kasar daga yankin da suka hada da Olushola Saraki daga jihar Kwara da Abdullahi Adamu daga jihar Nasarawa basu kai labari ba watakila saboda basu samu goyon baya da ya kamata ba amma wannan karo kungiyar su tana wayarwa al'umma kai
wannan shiyoyi guda biyar nan sun samu shugaban kasa da kuma mataimakin shugaban kasa ta hanyar zabe wato ta hanyar democracy ba maganar soja muke yi ba maganar ta democracy babu wani a northern tara in the past mun samu people like kaman Sola Turaki ya yi attempt amma bai kai labari ba our governor Abdullahi Adamu shi ma ya attempt amma bai kai labari ba this time around mu da kai muna neman wannan abu muna roko ne muna lobby ba wai a north west ba za su mu ko north east ba za su mu this time around muna roko da kokumbaran mu su ma su taimake mu a samu shugaban kasa a north central ko vice president akwai mutane daga north central wajen sun kai su wajen sun shida suna neman national chairman na various party na especially DPC mun gaya musu cewa ya kamata su nemi wani abu wanda yake ya fi wannan domin ba abin da ya kai shugaban kasa da mataimaki a mulki to duka inda muka tafi jama'a sun fahimci wannan abu kuma lallai suna zuma lallai wannan abu idan Allah ya bamu muna so
Jihohin da ke tsakiyar arewacin Najeriya dai sun hada da Plateau, Nasarawa, Benue, Kwara, Kogi, Niger da babban birnin tarayya Abuja, wanda kungiyar ta ce za ta ci gaba da zagayawa jihohin tana tattaunawa da masu ruwa da tsaki, har sai ta cimma burinta na ganin arewa ta tsakiya ta samu nasarar samar da shugaba da zai dare karagar mulkin Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Yanzu kuma sai wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare. Fatan kana tare da sashen Hausa na muryar Amurka. Da halin yanzu muke watso takaitattun labarin wasanni wanda ni Abdulwahab Muhammad ke shiryawa. Cikin takaitattun labaran wasannin namu ne za mu fara ne da labarin wani dan kasar Gini mai suna Sherif Suleimani wanda ya je kasar Jamus ta gabas da zumar yin karatun zanen gine-gine amma kuma sai ya dige da kwallon kafa. Shi dai Sherif Suleimani yana dan shekaru 17 ne da haihuwa ya bar kasarsa ta haihuwa amma a wani tudu a wani dangare sai ya tsinci kansa a harkar kwallon kafa inda ya yi wasan kwallo a rukunin club na biyu a baya da aka gano shi a jami'ar da yake karatu a New Brandenburg mai tazarar kilomita 130 arewa da birnin Berlin. Kasancewarsa bakar fata baya ɗaya tilo a garin da yake karatu hakan ya sa yara kan rika shafa jikinsa ko za su ga gawayi kalamai na muzanta kalar fatar jikinsa bai sa ya sami sanyin gwiwa ba a harkarsa na kwallo. Suleiman ya dawo gida Gini Conakry ya yi bikin cika shekarunsa 77 da haihuwa a jiya Laraba. A halin yanzu dai shine director tsara hikiman wasan kwallon kafa a kasar Gini. Mutum yiwuwa rage shekarun buga gasar kwallon kafa na duniya daga shekaru 4 zuwa shekaru 2 na gamuwa da tijewa daga hukumomin wasanni na duniya da suka hada hadda UEFA. To sai dai kuma ana da tabbacin za a kada kura ne akan hakan kan batun sabuwar kalandar gasar kwallo na kasa da kasa a shekara ta 2022. Ƙungiyoyin league na kasashen Turai suna sukar wannan tsari inda suka ce shirin bai sami tuntuɓen jin ra'ayi ba kai. Hukumar kwallon kafa ta kasashen Turai ta fara binciken ladabtarwa kan club din Barca, Real da kuma Juba kan batun Super League na kasan Turai da ake kira European Super League. Club din Real Madrid, Barcelona da kuma Juventus suna fuskantar hana su shiga wasan zakarun club-club na kasashen Turai na gasar kakan gasar na tsawon lokuta biyu har sai sun fice daga shirin European Super League. An fara sauraron tuhumar da ake wa Karim Benzema dan wasan gaba na club din Real Madrid kan batun haɗin baki da ke alakanta wani tsohon abokin wasan buga kwallo na Faransa Mathieu Balogunyi a jiya Laraba a birnin Brussels kan wani faifan bidiyo na badala. Karim Benzema mai shekaru 33 ana tuhumar sa ne da haɗin baki da kuma kokarin yin barazana wa Balbuena wanda ake yi wa barazana ta yin magana a wayar tarho a watan Yuni shekara ta 2015 da zargin Benzema da taimakawa don karɓan kuɗaɗe. Idan mun dawo Najeriya kuma za ku ji cewa jihar Delta ta zo na farko a gasar motsa jiki na ƙasa karo na 6 da aka gudanar a jihar Kwara na 'yan shekaru 15. An dai fara wasan motsa jikin ne a shekarar 2013. Jihohi 35 ne suka fafata a wasanni 34. Jihar Delta ta yi na 1 da lambobi 114 sai jihar Lagos tana da lambobi guda 72 a yayin da jihar Bayelsa ta zo na 3 da lambobi 46. Sai kuma gasar kwallon kafa na mata na kasashen Afirka domin neman cancanta shiga gasar cin kofin Afirka da za a yi a kasar Morocco. Super Falcons na Nigeria ta sami nasara akan Black Queens na kasar Ghana da ci 2 babu ko daya a karawar da suka yi jiya Laraba a filin Mobolaji Johnson da ke Lagos. Za a yi zagaye 2 na wasan kwallon a kasar Ghana a ranar Lahadi mai zuwa idan Allah ya kai mu. Da wannan kuma nake cewa Abdulrahman Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Jama'a yanzu kuma sai takaitaccen labarai.
Wani hali da ake kyautata zaton an kai shi ne ta hanyar amfani da jirgi marar matuki ya fadi a wani sansani da dakarun Amurka ke amfani da shi a yankin kudancin Syria. Captain Bill Auburn, mai magana da yawun rundunar sojan Amurka, ya kwatanta harin a matsayin wanda aka kai da gangan kuma shirya shi aka yi. Ya kara da cewa bisa da rahotannin farko da aka tattara, an yi amfani da makami marar matuki da aka harba kai tsaye. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ta ce gwamnati na cin zarafin masu fafutuka da 'yan jarida da danginsu tare da takaita ayyukansu da kuma kai hari kan ayyukansu da kuɗaɗensu. A cikin sanarwar da ya nuna damuwa wacce ya fitar a wannan makon, kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya ce wannan ɗabi'a ta cin zarafi na janyo cikas ga yunkurin samar da zaman lafiya da ake yi tsakanin ɓangarorin da ke rikici, sannan yana kawo tarnaƙi ga ƙoƙarin da ake yi na tabbatar da tsarin demokuraɗiyya. Gwamnati ta Sudan ta Kudu ta yi maza ta soki wannan sanarwar. Kasar India na murnar ci gaban da ta samu na yin allurar rigakafin COVID-19 har biliyan 1 a yau Alhamis, wani abu da ke nuni an samu gagarumin sauyi daga yadda shirin ya faro da tafiyar wahainiya. India ita ce ƙasa ta biyu bayan China da ta kai yin allurar zuwa biliyan 1 a shirinta na yin rigakafin.
Masu saurare baki daya, anan ne za mu da sa'aya. sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana yanzu amma da jin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Zahra Aminu Fage da ta ci ni gabatarwa sai Julie Lovers Russian da ta hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.